Ita dai jam'iyyar PDP a jihar Yobe da wanda ya mutu takarar gwamna a zaben 11 ga watan Afrilu wannan shekara Adamu Menon Ziri ta bakin lauyan su babban lauyan Najeriya Abiodun Oloyin Koko na zargin wani jami'in gwamnati mai suna Zakari Deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar Nagoro inda aka sanya masa naira miliyan 8 a asusun ajiyar sa na kashin kansa dake bankin Diamond kana aka ƙara sanya wasu naira miliyan 7 a asusun sa dake bankin Zenith ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara wato kwanaki uku kenan kafin zabe kotun dake karkashin jagorancin mai shari'a Munjushola Dada ta gaito bankunan biyu daga Damaturu inda suka zo nan Abuja don bada shaida bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na susun da ake magana a kai da yake an sa tambayar lawyer mai kara barista Abiodun Oloyin Koko jami'in bankin Damon Rashin Damaturu ba ma ji kukawa ya ce kafin ranar 8 ga watan Afrilu wannan shekara naira 28,143.60 ne kacin a cikin asusun bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka mai da kuɗin asusun wani kamfani mai suna Al Hanif a bangaren sa lawyer dake kare jam'iyyar APC da gwamna Ibrahim Gaidam babban lawyer Najeriya Yusuf Ali ya tambayi jami'an bankunan biyu cewar shin ko banki na daukar hoton wanda duk yazo zai sanya kuɗi a wani asusu inda suka amsa da cewar a'a yace kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba babban lawyer Najeriya Abiodun Oloyin Koko dake kare bangaren Adamu Menon Ziri ya min karin bayani
the money is actually were paid to that account
kuɗin da aka sanya din har mai asusun ya fara tabawa wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karba domin ai baka taba abinda baka ajiye hakanan babban lauyan Najeriya dake kai bangaren gwamna Ibrahim Gaidam barista Yusuf Ali ya yi karin haske wannan al'amari mai sarkakiya ne sosai bari in baka misali idan ka ce wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma kaga ai ka saki hanya kwata-kwata barista Aliyu Shehu na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin dake kare gwamna Ibrahim Gaidam kuma duba da yadda zargin cin hanci ne ma mai zaman wannan kotu ya ce yana da bayani akan haka
amma sabani hankalin shari'a ba nan take ba ka wuce wannan magana da kuma kuka ci hakan
nan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria